Manunia. Sabanin sabalayar sammakon sassake wasu sassan kundin kasafin kudi da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai gaban yan masarjan tarayyar Najeriya ya fara jawo hada gida
ba taba samun magwanta take kokari wajen aiwatar da kasafin kudi ba kamar nan gwamnati
shugaban kasa yace za a ciwo bashi to abinda an magana nan don me za mu ciwo bashi bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka
dole ne a ci bashi kuma a samu muke goyen bayan bashi dukkan duniya a ci bashi
game da dagar dangar daddagewar da gwamnonin kudancin Najeriya suka yi sai an kora mulki kudancin kasar kowa ɗaya daga cikin gaggan jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya ne yake cewa wannan gangancin gangan ne karara
idan su yan kudi su yaso sun taru wannan bangon da ke tsakanin jami'u a rusa shi to ni dan arewa ne so kana sa ni dole ma in je neman wani arewa mu ce ga matsayin mu so daga nan kuma ina Najeriya
shi kuwa jigon jam'iyyar PDP da ya taba karta layi da tsohon shugaban kasa Jonathan akan maganar taka takara har ma a wancan lokacin sai da ya kai shi kara yace ko yanzu ya ga Jalli Jogar jawo Jonathan din game da maganar sake taka takara shugaban kasa zai kara koma gaban kotu domin babu yadda za a yi hakura
I the same thing ne ko yanzu an ce Jonathan zai sake tsaya wajen sake kai shi kotu don bai kamata yi ba
ko ba dan dangwalami arako ma baya da yan masarjan tarayyar Najeriya suka yi akan cewa yanzu sun amince a tattara sakamako a tura shi ta yin amfani da na'ura yan majalisar jan tarayyar Najeriya sun ce zaben fudda gwani da ake cikin jam'iyya ma kawai za a yi kato bayan kato ne albashi yan takara sa samu tsarara
kowace jam'iyya a Najeriya zaben kato bayan kato za a yi a jam'iyyance ma inda za a yi wannan zaben ai tun jam'iyyar ma za ta rabu
waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu baje muku a cikin wannan shiri na Manunia. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyar da kowace juma'a ne ku masu sauraro kukan saurara shiri na 35 cikin jerin shirin Manuniyar da ke kokarin kwakulo hanyoyin da za a samu dukkanin kurakuran da ake ganin an yi a baya a gyara mai yiwa kuma maganar jimirin jirge gyara akan maganar kai kasafin kuɗi ta sa shugaban kasa Muhammadu Buhari yanzu ya sauya salon kai kasafin da wuri a maimakon dadin da sai an sha jira sai dai kuma duk da aka ganin irin tarin tilin kudin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tura ya sa wasu ƴan kasan da suka akwai curin bashin da za a ciwo kasar sun fara cara sai dai tuni shugaban kwamitin kasafin kudi na masarjan tarayyar Najeriya Sanata Barau Jibrin ya dire jawabin jawo hankalin ƴan Najeriya da yace ya kamata a gane cewa cutar corona ce ta koro wannan magana ta tabbatar da an ciwo bashin dan asira
ba taba samun magwantar take kokari wajen aiwatar da kasafin kudi ba kamar nan gwamnati bara an samu abin da batu yake cewa 100% performance wato duk abin da aka riga aka zayyana a cikin kasafin kudin nan an aiwatar da shi
yasa aka sami wannan batu na cewa kullun sai an ce akwai gibi kuma dole sai an ci bashi
a yanzu halin da ake ciki ana cikin yanayin matsalar corona matsalar corona na duk duniya ta addabi kowa idan kuma baka ba zabar da silin arzikin ba to lamarin sai ya zama an shiga cikin babban matsala sai ga ba abin da yake tafiya da sauransu to shi yasa ya zama wajibi a yi wannan
sai dai kuma duk da wannan huda hujin hukunta hujjar da shugaban kwamitin kudi ya kawo akan maganar ciwo bashin da wasu ƴan kasa suka bara ɗaya daga cikin ƴan masarjan tarayyar Najeriya Sanata Ibrahim Abdullahi dan baba ya ce akwai damuwar da ya kamata ƴan kasa su lura
abin da ke damuna sha'ani na cin bashi yanzu an ga budget din an ce za a kashe kuɗi trillion 16.39 sannan aka ce kuɗin da za mu samu na shiga za su kasance kawai trillion 10.3 to za a samu bambanci na trillion 6.09 to wanga kuɗin babu su shugaban kasa ya ce za a ciwo bashi to ni abin da ya dame ni kashi 33 shine zai je wajen manyan ayyuka kashi 67 zai je wajen kawai ayyukan yau da kullun da biyan albashi to abin da an magana nan don me za mu ciwo bashi kam financing budget na kashi 37 cikin 100 bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka ke ga kenan za mu ciwo bashi na mu gudanar da ayyukan yau da kullun to gaskiya wannan bai kamata ba ba zai kawo ci gaba kasar nan ba
sai dai kuma wannan damuwar danno da sinkin samfurerar bashi zuwa Nigeria da sanata Abdullahi Dan Baba ke ganin akwai matsala karara na zuwa ne a daidai lokacin da sanata Abdullahi Adamu jihar Nasarawa ke cewa ai duk duniya babu kasar da ba ta cin bashi idan dai ƴan kasar za su mora
dole ne a ci bashi kuma bisa mu muke goyen bayan bashi duk kasashen duniya za su bashi shekaran jiya dan nake sauraron Prime Minister UK United Kingdom England ina cewa gwamnatin Britania tana da bashi akanta na pound sterling trillion 3 abin la'akari anan shine wayannan basu suka akan ayyukan shugabanmu ne zan tabbatar za a fara wanda ba fara ba ko za a gama wanda ba gama ba insha Allah
tun bayan tare taron gwamnonin kudancin Najeriya da suka ce a gaskiya zaben shekarar 2023 dan kudu ne zai taka takara wasu ƴan kasa suka fara tulawar tun kudi taron da suka ce demokradiyyar kasar kawai ƴan kudin ke so su yi wa tsirara tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami dana ganin akwai gangancin gangan na gangara gangarar ganin an ce ga wani bangare guda daya da zai taka takara
idan so ƴan kudi su yaso sun taru wannan bangon da ke tsakanin jami'u a rusashi na gida daya to ni dan arewa ne so kana san dole ne ma in je neman wani arewa mu ce ga matsayin mu so daga nan kuma ina Najeriya saboda haka akwai rashin ainihin ƙwarar siyasa rashin ainihin da'ar siyasa akan matsayin dangantaka tsakanin abokan tafiya kace zaka fi da mai takafi ne ba haka shi yasa shi dare kullun ba sai meeting ba domin a cikin sakakon tarbiyya ta adalci ta sanin ya kamata ta sanin haƙƙi sai zan gina mutane so da kai wannan tabbata to ƴan uwan mu duke MPDB suka wannan san zuciya zan mu taro zan mu zama gaskiya cewa ba haka ke ba idan ku dauki wannan matsayi ƴan Najeriya yanzu akwai hadari
kenan your excellency wannan matsaya cewa a samar da shugaban PDP daga yankin arewacin Najeriya na wucin gadi ne kenan tunda kamar da sauran ran aka ba
wato matsayin da kai akan san zuciya shi da hujjar wannan matsaukar matsayin shi ne aiki akan wasu ka'idoji na tsarin rayuwar siyasa a yi wani abun tsari bangare bangare a zaman da kai na farko wanda fitawa san jo amma ka ce a kawai kai ne shi ne don kasu ga wasu Najeriya da akan dole to ai wannan babu hankali ciki
tun lokacin da tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya ja layin kara taka takara a shekarar 2015 ma jigajigan jam'iyyar PDP irin su Dr. Umar Arɗo suka kai shi kara domin kuwa Dr. Umar Arɗon da ya sha gwaramar gwagwarmayar ganin ya taka takara karar gwamna a jihar shi ta Adamawa na ganin idan aka kara baiwa tsohon shugaban kasa Jonathan damar taka takara to babu ko shakka an nuna kundin tsarin mulkin kasar nan gadara
ni nan na kai kara a judicial kan cewa a supreme court kan cewa Jonathan bai da hurumin sake tsayawa president din Nigeria in kin tuna supreme court ta ce babu gwamna ko shugaban kasa wanda zai zauna a power in tattara zaman shi a mulki ba zai wuce kwana daya ba zai wuce shekara 8 ba
to ai Goodluck bai shekara 8 ba ko
Goodluck bai shekara 8 ba Goodluck ya shekara 5 da kwana 23 amma in ya sake tsayawa shekara 4 ne
zai wuce 8
dan haka zai shekara 9 da kwana 23 kinga ya wuce shekara 8
kuma yanzu da ake neman ya dawo ya zo ya tsaya takara ya kake kallon abin
ba ai the same thing ne ko yanzu an ce Jonathan zai sake tsayawa zan sake kai shi ko
kowace irin jam'iyya zaka sake shigar da ƙara
a zan shigar don bai kamata yi ba
mi arako ma bayan kwashe kuskurimar ƴan masarjan tarayyar Najeriya akan bujirewoyin amfani da na'ura wajen tattara sakamako ta sa wasu ƴan ƙasa na ganin kamar sun kwadawa kansu marmara sai dai kuma duk da haka shugaban kwamitin zabe na masarjan tarayyar Najeriya sanata Kabir Ibrahim Gaya ya ce ƴan Masar sun ga abin da suka hango kuma ko bayan waccan magana ma akwai wani batun da suka ƙara
wanda mai da shi ba da farko shine cewa mai da a turo da sakamako ta yanar gizo ba to yanzu muka ce mun yadda a tura sakamakon kamar yadda suka zabe da suka na Edo da zabukan da aka yi kwanan nan da kuma wanda muke yake shirya a nan bura zamu yi wannan test na irin wannan zaben na biyu shine maganar zaben jam'iyya ƴan majalisar tarayya sun yadda cewa a je a yi zabe ga baki daya kato bayan kato mai kun a ce a yi delegate
to wannan a dukkan zabubbuka za a yi irin wannan kato bayan kato din har zuwa zaben shugaban kasa
kowace jam'iyya a Najeriya an zabe dan takara sai ta haka daga dan councilor daga har chairman logama har da majalisar tarayya har da majalisar jiha har senata har gwamna har shugaban kasa duk wayannan zabin kato bayan kato za a yi a jam'iyyance ma kafin zama dan takara dan me yakon a ce muna jam'iyya 92 yanzu ta dawo 17 ai da sauyi muna fata ma sake raguwa ne da wannan zaba ai tun jami'an ma za ta ragu
to duka kuma iyaka batutuwan da zamu baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako domin muna da lokaci kuma ba mu so mu haura a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da shirin ya zo muku musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kambu lungu-lungu don samu mana muryoyin da muka tattara sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanan da fagen kawo mana tattaunawa ta siyasa shi ma ya riga ya zarra ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya